Legacy Music.
Mr. White, na sankara da abun fadi. Zazzago musu.
Wata rana ina zauna sai in yi kuka. In share hawayena. Idan na tuna da rayuwar nan duniya, sai ya kama kaina. Sunan ubangiji na kai mani komai kai ka bani ci da sha da lafiya da hikima domin in yi komai iman gode maka ba me zani ce maka eh iman bauta maka ba me zani yi maka eh Living on the street, zamu tashi tun da safiya, zamu je da ko dan mu sai ko sai da koko. Fadin nan mu tashi nan we hustle and we struggle. Ba mu harkan sa'i da ko sa'in sa da gulma. Yanzu rayuwa ta zama bin tsoro fa. Dan mutum ake kiwo ba da baba. Kai dai ka ga mutum sai ka kula fa. A kwana a tashi rayuwa ta kare fa. That's why my mama tell me my song is gonna be alright. Always tell me don't worry, everything is gonna be alright, alright. Wata rana ina zauna sai in yi kuka, in share hawayena. Idan na tuna da rayuwar nan duniya, sai ya kama kaina.
Babu ƙarya jinjiri ya zama babba mahaƙurci mawadaci talaka kullun yana cikin kunci ja kujera ka huta malam a daga mana tuta matasa suna aluta ana shan gashi babu huta cin da mame da daki da shi muka girma sai mene hustle 247 by resting no testing no contesting zunzurutun addu'o'i muke receiving kullun da blessings fast day sun zama AC shan iska muke LG fatan ubangiji ya saba fi karfin dunwa amin talauci mugun ciwo hasada mugun ciwo dan adam ake kiwo wanda ya dogara da kansa zai samu farin ciki cikin kwariya ah iya bakin ka
iya ruwa kace kai in yi kuka in share hawayena idan na tuna da rayuwar nan duniya sai ya kama kaina ince rayuwa
Touch, Kipras Mix.